أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatunmu na al-aqidatu tahawiyya bayan tsawon lokaci da aka dauka ba a yi karatu ba saboda uzurruka na ruwa da sauransu. yau insha Allah ta'ala Allah ya kadarta saduwanmu domin ci gaba da wannan karatu na wannan littafi na wannan malami. malami ke cewa mun tsaya akan maganar mu ta faɗin malam da yake cewa wa qawluhu al istita'a wal istita'atu allati yajibu biha al fi'l min nahwi at tawfiq الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة مالك جوا والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبما يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ko anan wata mas'ala ce mai ilshibu haka sai mun ajje hankali za mu fahimci abin da malam ke ni. malam anan yana magana ne akan al-istita'a. mitita al-istita'a shine fadan Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata ilayhi sabila. da wata Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fattaqullaha mastata'tu. to wannan mas'ala dake da kai shin idan bawa ya tashi aikata wani aiki wajen aikata wannan aiki shin iyawar shi ce zai ta yi aiki ko ikon da Allah subhanahu wa ta'ala ne zai ba shi ya aikin zai aiki. abinda ake ne yanzu sai na tashi zan aikata wani aiki. misali zan yi sallah lahiya ta kalau babu wani uzuri ba komi. a lokacin zan tashi zan aikata wannan sallah a lokacin nan ana maganar na iya ko an bani dama in yi kamar irin na hajji zan sake bayani. hajji da Allah ya ce liman istata ilayhi sabila da wanda Allah ya ba shi ikon tafiya. idan mutum ya yi hajji wannan damar da aka ba shi dan lokacin da ya yi hajji ne ya same ta ko kuma kafin ya tafi ne ya same ta. magana mafi ƙarfi ita ce kafin ka tashi ka aikata aiki a lokacin nan wannan istita'a take zauwa. amma bayan ka aikata aiki ko kana cikin aiki ba wannan ake magana ba. abin nihi anan sai malam yace wal istita'a allati yajibu biha al fi'l istita'a wadda ake magana da ita wadda take wajibi akan aiki min nahwi at-tawfiq ta wajen bangaren muwafaqa ta Allah subhanahu wata'ala la yajuzu an yusafa al-makhluq bihi takunu ma'a al-fi'l wannan bai dace ba a siffanta bawa da wannan sifa ta cewa shi ya samu wannan damai Allah ya baka dama ya baka lafiya ya baka karhi ya baka komi kawai tashi zakai kai sallah kenan Allah ne baka wannan damai ba kai bane ka ba kanka wannan damai a lokacin da ka samu kanka cikin waɗanda suka shiryu cikin waɗanda suka yi sallah cikin waɗanda suka yi ibada iri kaza to wannan muwafaqa ce ta Allah subhanahu wataala amma a lokacin da ka samu lahiya to lokacin nan Allah baka dama ko tashi zakai kai kenan shi ne ake yin liman istida' ilay sabila idan Allah baka lahiya ya baka kudi kawai an baka dama ka je kai haji idan Allah ya baka lahiya ya baka karfi ya baka komi lokacin sallah Allah baka dama ka tashi ko kai sallah kenan a lokacin nan zakai fattaqullaha ni masadatu zakai abinda zaka iya yi zakka tashi kai sallah gurgudan irin kirin da Allah baka bakka da lafiya lokacin sallah amma kana cikin hankalinka kana yin sallah azumi to lokacin nan sai kai fattaqullaha masadatu zakka tashi kai sallah azumi kenan damar da Allah baka a lokacin nan ita ce kai sallah azumi damar da Allah baka lokacin da kake cikin koshin lafiya shine kai sallah azumi lokacin hajji yayi kana da kudi kana da lahiya kana da komi ko baka taba yin hajji ba to ta wajaba akan ka tashi ka je kai hajji wannan shine wajibin da yake kanka amma baka ce ba ai Allah bai bani dama ba alhali kuma kana da kudi kace Allah bai kira ka ba a'a ya kira ka tun da baka dama wannan tace istida'a da malin yake magana a nan da sai malume suke shari'i a nan sai suke cewa walau kanat hadhihi istita'a la takunu illa ma al-fi'l inda a ce wannan dama da ake magana ba ta kasancewa sai tare da aiki lama wajabal hajj illa alaman hajja da ba a wajabta hajj ba sai akan wanda ya riga ya hajji wala ma asa ahadun bitarki hajj kai da wanda ya bar yin hajjin ma yana da dama ya hajji da bai sabu ba kenan malami yake so nuna mana anan kada ka ce sai lokacin da kaje kai aikin haji kace lokacin nan aka baka dama kai aikin haji a lokacin da ka samu dama ka samu kudi ka samu hali ka samu komai to lokacin nan Allah baka dama kai haji kenan ita ce istida'a take zuwa anan saboda bi malai ka wannan magana akwai waɗanda suke cewa idan bawa bai yi wata ibada ba to Allah ne bai yi misali sai ka tashi ka yi sallah kace Allah ne bai baka dama kai sallah ka ji magana dai a dalilin da yasa kenan malai ka wannan magana wani sai yake zuwa ya haji yana da kudi yana da komi yana da dama bai taba yi ba lahiyar shi lau yace Allah ne bai kira shi ba to shine malai sai yace a'a in haka wannan magana za mu dauka mu ringa bin ta a haka bawa yace ko ba a bashi dama yayi bane to kowa yana iya zaman shi akan ibada yake yin wata ibada da Allah dora mishi yace Allah ne bai kuma bi kenan kaga wannan wata kafaci wani zai samu yakin abinda Allah ya dora mishi dora ma Allah yace ai Allah yace wallahu khalaqukum wa ma ta'malun Allah ya halice ku da abinda kuke aikata yace ai Allah ne bai muhabbi dan haka shi yasa bai ba to shine malam sai yace to anan istita'at da ake magana wadda ake magana akan ta ita ce tawfiki akwai kuma tawfiki na Allah subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala zai wafaka bawan shi akan ya kasance cikin bayan shi nagari ya wafaka shi akan ya kasance ya aikata wasu abubuwa da kiran muwafaka ce ta Allah amma a lokacin umurni da hali idan ya taso to wannan lokaci baka da dama ka ce ba alma ba kai Allah umurce ka aikata kaza baka ce ba ai ba Allah bai maka muwafaka ba da kai sallah lokacin sallah ya lahiya kalau to komai ya tattaru na sababi da zaka kama kai sallah lokacin zuwa hajji yayi lokacin ba da zakka yayi kana da kudin ka ba zaka ba zakka ka ibada ka ce ba anun hace ka bane kai bakka da wannan dama malai wannan shubuhat ce kuri sai yace babu dama ga mutun yana da waɗannan dama yace Allah ne bai numace shi in dai sababi ya gamu to kawai shikenan tashi zaka kai aiki in kuma hani ne Allah ya hana kana da dama ka hannu ba matsa maka ba akai ba illa man ukriha bane ba wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba a matsa maka ba ai komai ba kawai ga saban Allah ne sai kake kaucewa kaje ka aikata ba ka ce ba Allah ne nuface ni ban naji kaucewa bakka da wannan mutum kawai Allah ya ce ka kauce kaucewa zaka in ba kauce ba Allah kama ka sai ina fata an gane zai ƙara fitowa a gaba wannan bayani da zamu insha Allah ta'ala sai malai ya ce kamar misali fadin Allah subhanahu wataala fattaqu llaha masaqatu sai ce fa aujaba taqwa bi hasabi istiqaa sai Allah subhanahu wataala ya wajabta yin jin tsoron Allah daidai gulgudan iyawa falau kana man lam yattaqi llaha lam yastati taqwa inda a ce wanda bai yi tsoron Allah ba ai wannan kasa iyawa ne sai labe ya ce ai Allah ya ce ku ji tsoron Allah daidai gulgudan iyawa sai ki ji tsoron Allah da aka tambaye shi me yasa baka ji tsoron Allah ba sai ya ce ai dama ya ce mustaqatun bakin gurgudan iyaku ni kuma hina kasa yana da hujja anan babu hujja to ya ce yanda bai da hujja anan haka sauran ibadu ga baki daya kada ka samu damar yin ibada Allah umarce ka kai ka labe bayan wannan aya ka ce Allah ne bai umarce ni in yi ba wannan baka tsira akan wannan
ibadu ga baki daya
ina fata
kada ka samu damar yin ibada
sai ma da yake cewa سما لك تعالى وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلاء فهي قبل الفعل إذا كما استطاعة ودتكي دا ألاك آداء بانجر اللاهية بانجر سام الدامة بانجر يكسن تي قومي لاهية لو بكت مسألة قومي يتوانا تنازواني كاهن أيكم ما يسو shine Allah ya ta wa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kenan a lokacin da ka samu kanka baka da lahiya a lokacin da ka samu kanka baka da halin zuwa haji a lokacin da ka samu kanka baka da kudin da zaka ba da zakka a lokacin da ka samu kanka baka da lahiya da zaka yi azumi to a wannan lokaci Allah bai tura maka ba sai abin da zaka iya shine la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ina fata an fahimci wannan mas'ala ta malaka tawo sai malai ci gaba da cewa wa af'alul ibad aiki na bayi hiya khalqullahi wa kasbun min al ibad aiki na bayi halitta ce ta Allah wa kasbun min al ibad amma aikin kuma na bayi ne Allah ya halitti dukkan aikin da zamu aikata amma abin da ya shahi aiki aikata wannan aiki to bawa shi ne yake tashi aikata wannan aiki sallah Allah ya halicce ta bawa shi zai tashi aikata ta ina fata an gane sai ma da yake cewa mutane sun bambanta an samu ikhtilafi tsakanin mutane akan abin da ya shahi ayyuka na bayi sai wasu suke cewa ayyuka na bayi inda kai bawan Allah ne dan su kashi gohani wa cikin mutane inda kai bawan Allah ne to kai bawan Allah ne kamar icce ai icce ma bawan Allah ne ko to yanda icce yake kadawa ba tare da shi ya zaba ya kada yanda icce zai ringa iska an ta kada shi zai ringa su fito abubuwan da suke cikin shi ba tare da zabin shi ba to haka kai ma bawa yanda wannan icce yake haka kake duk abin da zaka aikata kawai haka aka tsara maka kenan mi suke so salafi a bayan wannan so suke salafi a bayan wannan magana dan su ce duk abin da ka aikata haka Allah ya so in aikin lada kai haka Allah so aikin zulubi kai haka Allah so ina fata an gane shi ba su to haka sai ka wannan shugaba shine malam sai bude mata babi na musamman sai ya ce to mu sani ayyuka na bayi Allah halicce su amma aikata su ba wa ki aikata ba kada ka zo kai aikata abinka ka ce ai kai wa kamar icce ne ba wa Allah ne kai kawai bi ne kake yi abinda Allah ya ce kai cike kai bawa mutum Allah ya bambanta ka da sauran halittun shi Allah ya bambanta ka ya baka irada ya baka zabi cikin ayyukan da kake yi cikin abubuwan da kake yi Allah ya ce ta cikin suratul insan hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira sai Allah ya ce inna hadaynahu as-sabila mu muka shiryar da shi hanya imma shakiran wa imma kafura ko ya zama mai godiya ko ya zama mai kafircewa wannan kenan zabin shi ne shine Allah ya ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yake so ya imani, wanda yake so ya tawaci, ita dai shari'ar ta, Allah ya shar'anta ta. Kuma wannan bin da cewa wai kana yin abin ne Allah bai san ba za ka yi, a'a, Allah subhanahu wata'ala ya san abin da ya faru a da, ya san wanda yake faruwa a yanzu, ya san wanda zai faru a gaba, kuma ya san in ya faru ya zai kasance. Shine suke cewa ya alamu matana wa ma sayakunu wa ma iza kana kaifa yakunu. Allah subhanahu wata'ala ya san duk abin da mutum yake ciki na baya da na yanzu da na gaba. Dan haka lokacin da za ka aikata abu da kai tsammanin Allah bai san za ka aikata ba, ya san dama za ka yi haka. Allah ya san komi, babu wani abu da ake yi wanda zai bace ma Allah subhanahu wa ta'ala. Sai malam yake cewa akwai wasu aqidu daban-daban wanda su ne suka kawo wannan matsala, su ne ake ce ma aqida ta qadariya da aqida ta jabariya. Sai malam yake cewa a nan abinda za mu ɗauka domin mu bata wannan shubha tasu ya ce shi ne, fa kullu dalilin sahihu bi qibatul jabri, yace fa inna ma yadullu ala anna allah khaliq kulli shay. Wannan duka shubhar da suke kawo ba, na farko mu sani cewa Allah subhanahu wataala shi halacci komai, wa annahu ala kulli shay'in qadir, kuma Allah subhanahu wataala akan dukkan komai shi ne yake kaddarawa. Wa anna af'alul ibad min jumlati makhluqatihi, kuma sani cewa ayyuka na bayi suna daga cikin jumla ta halittun shi. Wa annahu ma sha'a kana wa ma lam yasha' lam yakun, Allah subhanahu wataala abin da yaso yake faruwa, wanda bai so ba bai faruwa. Wala yadullu ala anna al-abda laysa bi fa'ilin fil haqiqa, kuma hakan bai nuna cewa bawa ba shi bane yake aikata abin da yake aikatawa a gaskace a haqiqa. Wala muridun wala mukhtar, ko ba shi bai nuna cewa ba shi bai so aikatawa ko ba shi bai zaba. Wa anna harakatihi al-ikhtiyariya bimanzilati harkatul murtaish wa hubutur riyah wa harkatul ashjar, kuma motsi shi da yake yi wanda yake zaba daidai suke da motsi na iska da motsi na itatuwa. Yace wa kullu sahihun wa kullu dalilun sahihun bi qiyamihi alqadari fa inna ma yadullu ala anna al-abd fa'ilun li fi'lihi haqiqatan, yace wannan shi ke nuna mana cewa dukkan abin da bawa yake aikatawa shi ne yake aikatawa a hakikance. Wa annahu muridun lahu mukhtarun lahu haqiqatan, shi ya so aikata kayan shi kuma shi ya zama aikata haka. Wa anna idafatahu wa nisbatahu ilayhi idafatu haqq, kuma da ake nasabta aikin da ya aikata a ce min yayi sata, a ce min yayi zina, a ce min yayi kaza, a ce min yayi kaza, ana nasabta ne wannan aiki ne a hakikance. ولا يدل على انه غير مقدور لله تعالى وانه واقع بغير مشيئته وقدرته, كما حكم بيقول cewa wai yayi ne ba tare da kudura ta Allah ba, ba tare da mashi'a ta Allah ba. Kenan menene muke so mu tabbatar a nan? Bawa idan ya aikata aiki shi zaba ya aikata aikin shi, me kyau ne ko mara kyau ne, amma hakan bai nuna cewa wai wai ba Allah bai so ya kasance haka nake. In Allah ya ga dama sai ka sauya ka zama wani abu daban, sai ka aikata wani abu daban, amma lokacin da ka yunkura Allah baka dama ya baka zabi ka zaba za ka aikata kaza, to kanka yi tsammani kuma kayi ne ba tare da iko na Allah ba, ba tare da mashi'ar Allah ba. Mulkin Allah ba irin mulkin dan adam bane ba, dan adam shine zaka yi abu ba tare da san shi ba, ba tare da amincewar shi ba. Allah subhanahu wataala kai bawon shi ne, aikin zaka aikata halitta shi ce, dan haka duk abin da zaka aikata ya san zaka aikata, kuma da yardar shi zaka aikata in bai so baka aikata ba, amma ka sani kai ka zaba kanka. Wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa, aqida ingantacciya. Daga cikin hujjojin da suke kawowa, ai Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama, ai Allah subhanahu wataala ya ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kai jiwa da mashi, wa ma ramaita iz ramaita, ba kai ba kai jiwan lokacin da kai jiwa, walakin Allah harama, ai Allah da ya jiwa. Sai malamai suka ce ai wannan hujja ce akan masu wannan magana, saboda sun tabbatar da cewa ayat ta tabbatar cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi jiwa, wa ma ramaita iz ramaita lokacin da kai jiwa, kenan manzo sallallahu alaihi wasallam shi yayi jiwa. Amma tabbatuwar hakan shine da ikon Allah subhanahu wataala, amma hakikatan shi ya dauka ya ce ba shine mallan yake so tabbatar mana akan wannan matsala matsala ce mai ilshin haka dan amma aqidar da mutun zai rike cewa bawa shine yake zaban ayyukan shi amma ne da yardan Allah subhanahu wataala da mashi'ar shi babu abin da yake bace ma Allah ba abin da mutun zai yi ce shi ya ga dama yi a babu haiko na Allah ya huta wannan kace kai abu kai ga dama kai Allah ba kamar dan adam bane ba kamar halitta bane ba wanda yana yin abu ne shi ma sai lokacin da ya aikata wani abin zai san ya aikata shi Allah subhanahu wataala kan ka aikata amma ya san ka aikata ya san zaka aikata kuma ya san in ka aikata ya abin zai kasance subhanahu wataala sai ma ne cigaba da cewa wala yukallifuhumullahu ta'ala illa ma yutiqun kuma Allah subhanahu wataala bai ya dora ma bani sai abin da zasu iya sai kuma yace wala yutiquna illa ma kallafuhum kuma Allah subhanahu wataala wala yutiquna illa ma kallafuhum su bayi ba sa iya yin abin da ba sa iya yin wani abu sai abin da Allah ya dora musu sai dai a wannan mas'ala malamai sun ce musu a'a kamata ya su ce balil mukallafun mutiquna akthar mimma kallafuhum su ce bayi za su ma iya yin sama da abin da Allah ya dora musu kamar kada a ce Allah subhanahu wataala ya dora ma bayi kadai abin da za su iya ne a'a Allah subhanahu wataala ya dora ma bayi abin da za su iya da kuma suna iya yin sama da shi ma misali sallah biyar da Allah ya dora mana a wuni muna iya yin goma amma ta tsaya a biyar menene yasa Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma ja'ala Allah wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj Allah bai sanya muku tsanani ba a cikin wannan addini nawa haka nan Allah yake cewa yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah subhanahu wataala yana so sauƙaƙe muku ne kenan Allah subhanahu wataala yana iya dora mana sama da abin da ya dora mana muna iya azumi wata biyu ana iya yi wata azumi na zama wata biyu ana iya yi kenan wannan rahama ce ta Allah subhanahu wataala ya kasance ya sauƙaƙa mana akan abin da muke aikata sai ce wa huwa tafsiru la haula wala quwwata illa billah wannan shine tafsirin wanda muke yi na la haula wala quwwata illa billah babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah subhanahu wataala babu wata dabara babu wani ƙarfi sai ga Allah subhanahu wataala la haula wala quwwata illa billah hausa ne muka mai da tautan musiba ita kuma ba musiba bace addu'a ce babba tasbihi ne zikiri ne mai farala sosai a wajen Allah subhanahu wataala manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbi'ukum bi kanzin min kunuzil janna shin bazan ba ku labarin matkasta ba da cikin taska ta gidan aljanna suka ce bala ya rasulullah sai ce musu ita ce la haula wala quwwata illa billah sai yake cewa la qulu la hilata li ahadin wala tahawwal li ahadin wala harakata li ahadin an ma'siyatillah muku muke cewa babu wata dabara babu wani wayo ga mutum babu wani motsi da mutum zai yi akan saban Allah illa bi ma'unatillahi sai da yarda Allah wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillahi ko babu wani ƙarfi ga wani akan tsayawa bin doka ta Allah bi ima Allah da'a wasabatu alaiha da kuma tsayawa akan ta illa bi tawfiqillah sai da muwafaqa ta Allah subhanahu wataala kenan bawa ya samu kanshi shiryayye ya samu kanshi a matsayin mumuni musulmi wannan muwafaqa ce ta Allah subhanahu wataala fadala ce Allah ya maka shi yasa a cikin suratul araf yake cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah muna ma Allah godiya da shiryar da mu da wannan shiriya ba za mu kasance cikin shiryayyu ba in ba dan Allah ya shirye da mu ba man yahdillah fa huwa almuhtadi wanda Allah ya shirye da shi shine shiryayye ko man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wanda kuma Allah ya batar da shi ba za ka samu wanda zai shige da shi kenan shiriya a wajen Allah take innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah yana cewa kai ba ka shiryar da wanda kaga dama Allah subhanahu wataala yake shiryar da wanda yake so sai dai kuma a wani wuri manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma an ce mushi wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim sai malamai suke cewa alhidayatu fil qur'an kala hudu ce shiriya a cikin alqur'ani mai girma kala hudu ce ta farko ita ce wannan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha tace shiriya ta addini da Allah zai maka dora ka saman hanya da Allah ce kuma innaka la tahdi man ahbabta, baka shiryar da wanda ka so. Wannan kuma shiriya ce ta me? Shiriya ce ta dora mutum saman hanyar shari'a, kama mutum wa'azi hanya ce ta shiriya. Innaka la tahdi man ahbabta, baka shiryar da wanda ka so. Walakin Allah yahdi man yasha, wannan kenan shiriya ta muwafaka kenan ta kazammun mu. Wacce shiryar ta biyu ita ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, ita ce kana shiryar da mutane saman hanya madaidaiciya, bi ma'ana kana musu wa'azi, kana dora saman hanya ta addinin musulunci. Shiriya kala ta uku ita ce shiriya ta tafidira. Allah subhanahu wa ta'ala yake ta cikin suratul a'la, sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, wanda ya kaddara kuma ya shirya. Ita ce shiriya ta dan adam ya san irin kalar abincin da shine nashi, dabba ta san kalar abinci da ita da shine nata. Misali, akwai tsuntsun da in ka bashi nama bai iya ci, akwai dabba da in ka bata nama bata iya ci sai ciyawa. Yanzu in ka ba akuya, in ka kawo nama ka aje danyi, ka kawo ciyawa ka aje, akuya in ta zo ci ciyawa za ta ci bata ta nama ba. Amma in wani zaki ya zo ko kare ya zo, shi in ya tashi naman zai dauka ya ci. To wannan ba wani koya mishi bane kai, a shiriya ce, fitira ce Allah ya dora masa akanta. Akwai kuma shiriya ta hudu a cikin suratul Yunus, ina tsammani Allah yake cewa walladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim, wanda suka yi imani da Allah suka yi aiki nagari, Allah subhanahu wataala yake cewa Allah zai shiryar da su da imanin su, bi ma'ana shiriya zuwa ga gidan aljanna ta Allah subhanahu wataala. Kenan shiriya ne, haka suka kata a takaice kala hudu ce ta zo a cikin alqur'ani mai girma. To wannan shiriya bawa, wannan shiriya ta addini bawa ba shi wani zai ga dama ya shiru, a'a Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama. Idan Allah ya taimake ka kana saman kan shiriya ta addinin musulunci, kai za ka godiya, za ka yi ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka ringa roƙon Allah tabbatar da kai akan wannan addini. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake koya mana, ya musabbital qulub thabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Wannan addu'a ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi saboda neman shiriya da kuma tabbata akan wannan addini na Allah subhanahu wataala. Haka ne yake cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, kaga wannan ma roƙon shiriya ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi da karan kanshi, kuma yake gaya ma al'ummar shi su koyi da irin wannan, saboda muwafaka ce ta Allah subhanahu wataala. Haka nan addu'a da ya koya mana, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, ya Allah ka taimaka mini in kasance daga cikin masu gode maka, aini ala dhikrika, masu yi maka zikiri da masu gode maka, kuma masu kyautata ayyuka zuwa gare ka. To kenan kaga zama shiryayye wata baiwa ce ta Allah subhanahu wataala, wata ni'ima ce da Allah yake ma bawan shi. To wannan ita ce ma da yake magana a nan, cewa bawa ya sani cewa Allah subhanahu wataala shi ne ya nuface shi da haka, sai ta godiya kuma ya tabbata, ya yi ƙoƙarin Allah ya tabbatar da shi akan wannan. Sai ya ci gaba da cewa ghalabat mashi'atuhu al-mashi'ati kulliha, mashi'a ta Allah ta rinjaye dukkan wata mashi'a, dukkan yadda mutum yake so ya yi abu, ya zaɓa yadda yake so. To mashi'a ta Allah a saman tashi take, a saman tashi take, bawa da kai na Allah, da kai da zuciyar taka, da sarran naka, da mashi'ar taka, duka Allah ne halicce ku. To don haka a hannun mahaliccinka kake, ba wani motsi da za ka yi sai abin da mahaliccinka ya so kai. Kenan bawa ya yi imani da haka, wannan shi ne ka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala da wani ragowa a kanka, ka ba shi cikakken mulkin shi, kuma cikakken iko a kanka. A wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa, kai inda Allah subhanahu wataala ya sa dukkan mutanen duniya gidan wuta, bai zalunce su ba. Inda Allah subhanahu wataala ya sa dukkan mutanen duniya gidan aljanna, bai zalunce su ba. Wannan mashi'a ce ta Allah, ikon shi ne, bawan shi ne, kai yadda ya ga dama zai sarrafa ka. Kai ma in kana da yaro, wani lokaci abin da ka ga dama kake sa shi ya maka, bari wanda ya halicce ka ya halicci komi naka, komi kawai, kai ka ka yace ne ga yace maka abin da nake so ka mani. To dan haka zaɓin shi ne ya sanya ka a wannan hanya ko ya sanya ka a wannan hanya. Idan kana kan wannan hanya, to wannan kuma zaɓi da aka baka, sai ka kokari ka ka sosai ka mai da hankali wajen yi ma Allah subhanahu wataala ibada kuma ya tabbatar da kai akan haka. Sai ya ce wa akasat iradatuhu al iradatu kulliha, kuma iradashi ta rinjaye kowace irin irada. Wa ghalaba qada'uhu al hayl kulliha, haka nan kuma qada kamar abinda Allah ya kadarta ya rinjaye dukkan wata dabara, ba wani kewaye da zaka ka kauce ma abinda Allah ya kadarta maka. Duk inda zaka abinda Allah ya kadarta maka shine zai same ka. Yaf'alu ma fi yasha wa huwa ghayru zalim abadan, Allah subhanahu wataala yana yin abinda ya ga dama kuma babu zancen zalunci har abada. La yasalu amma yafalu wa hum yasalu, Allah subhanahu wataala ba tambaye shi akan abin da yake yi, bayan su ne ake tambaya. Anan sai malai yake cewa shi idan aka yi magana akan mashi'ata Allah subhanahu wataala, yace kullu shay'in yajri bi mashi'atillahi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi, komai yana tafiya ne akan yanda Allah yake so. Yuridu bi qada'ihi alqada'ul kauni la ashar, anan malai yana magana ne akan qada'ul kauni ba qada'ul shar'i ba. Menene qada'ul kauni? Shine yanda Allah ya tsara duniyar baki ɗayan ta, yanda Allah ya kadarta komai yanda zai dinga kasancewa, shine qada'ul kauni. Qada'ul shar'i shi kuma shari'ar da Allah ya aiko yace ayi kaza ko ka aika. Misali qada'ul kauni, Allah ke cewa faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn, Allah subhanahu wataala sai ya halicci saman bakwai baki ɗayan su a cikin kwana biyu. Kaga wannan qada ce kauni, kamar halitta Allah subhanahu wataala da ya ma sama. Sai kuma yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, anan kuma Allah subhanahu wataala ya dora muku da shari'a ne. Sai yace mu kada ka bauta ma kowa shi. Akwai irada kauni, akwai irada shar'i, akwai al'amurul kauni, akwai al'amurul shar'i. Amrul kauni wannan Allah subhanahu wataala inna ma amruhu idza arada shay'an an yakun lahu kun fayakun, wannan shine al'amurul kauni. Idan Allah ya so al'amari ya faru, kawuta yake kun fayakun, kasance ke kasance. Akwai kuma al'amuru ash-shar'i, na'am, kamar Allah yake cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, wannan kuma shari'a ce Allah ya dora. Kaga wannan al'amrul kauni, Allah zai ce al'amarin shi in ya tashi ko ta ke kun fayakun, kasance sai kasance. Allah zai ga dama ya ce ayi ruwa kawai sai ayi ruwa, Allah ya ce ka mutu kawai mutuwa zaka, Allah ya ce ka zama kaza sai ka zama, wannan al'amrul kauni kenan. Akwai al'amrul shar'i kuma, shi kuma umurnin da yake na shari'a ya ce ayi kaza a bar kaza, yayi umurni ya ce ayi adalci, yayi umurni ya ce ayi ibada, yayi umurni ya ce ayi kaza, yayi umurni ya ce ayi kaza, wannan shine ake cewa al'amrul shar'i. Daga ciki kuma akwai abin da ake cewa al-izinul kauni da al-izinul shar'i, izini da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba yake yi na al-kauni da izini kuma na shari'a. Izini na al-kauni shine wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi iznillah, babu wani wanda za su iya cutar da shi aljannu ke sai da izini na Allah. Akwai kuma izini na shari'a, Allah subhanahu wataala yake mana izini, yake cewa ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha, yace fa bi iznillahi, da izinin Allah ne kuke wannan ayyuka na ibada. Haka nan daga cikin akwai kitab al-kitabul kauni, littafin da Allah zai rubuta kauni, ya kasance akan kauni ne Allah subhanahu wataala ya rubuta wannan, ya rubuta wani hukuncin shi. Kamar yadda Allah ke cewa walaqad katabna ay wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir, yake cewa kuma walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardh yarithuha ibadi salihun. Haka nan kuma yake cewa akwai al-kitabu ash-shar'i, rubutu da Allah yayi na shari'a. Misali, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam, an rubuta muku yin azumi. Kaga wannan shari'a ce aka umarce mu akan cewa ni azumi. Haka nan akwai hukum al-hukumul kauni, akwai al-hukumul shar'i. Al-hukumul kauni da yake cewa falan abraha al-arda hatta ya'zana bi abi aw yahkum Allahu li wa huwa khayrul hakimin, akwai al-hukum الشرعي شو كم أهل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل السيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ألا أنا حكمتي لأبن ديسو أكن عندي دوسنسو أكن ونن مسألة تا أبن ديشاء القضاء والقدر سي مسألة تا وتكد على قضاء ونن إذا تي مسألة تا تو إذن مسألة دا أكي مغانا أكن ظالمتي Allah ya wanke ma kanshi zalunci inna Allah la yuzlimu an-nasa mithqala dharra ayyuka tawo man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hadma hakana Allah yake tawo ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil-abid Allah yake tawo ma zalamnahum walakin kanu hum zalimin wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma inna Allah sari'ul hisab Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma da kanshi cewa shi bayya zalunci a hadisi ma qudsi yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalam Allah subhanahu wa ta'ala ya wanki kashi daga yin zalunci ya ce ya haramta ma kanshi zalunci kuma ya sanya shi a tsakanin bayin shi shi ma haramun ne a takaice wannan fakara da muka karanta fakara ce wadda falsafa suka shiga cikin ta sosai wasu mazahib suka shiga cikin ta sosai wasu wanda suke da i'tiqadat wanda ba irin ahlus sunna ba wanda ake ce ma jahamiyya mu'tazila qadariyya suka zo suka yi abubuwa kala kala suka yi maganganu kala kala akan wannan waɗanda idan mutum yana sauraron su ko kuma suka same shi ko da yawa sai ya ringa sawa a ran shi wasu abubuwa su ringa damun shi dan yazo taya shi sai a kira tashi talalaci sai kira tashi talalaci to shine sai malam ya dan shahi kan mas'alar sai ya kawo mana ita a takeice cewa ni bawa ya kudurce cewa lalle dukkan abin da zai aikata shi zaɓin shi ne Allah ya ce in ma shakirin wa in ma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur bawa san cewa shi ne yake zaɓin ya aikata kirki ko ya aikata ba kirki ba amma ya sani kuma ba wai yana nihin cewa Allah bai san ba zai ko ba da ganin dama Allah bai yi in Allah ya ga dama ba bai yi ba amma ya sani cewa shi kin an ba shi wani zaɓi kuma ya zaɓa ya yi amma bai huta daga cikin iko na Allah Allah subhanahu wata'ala ba kamar mutum bane ba Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce ka kuma ya halicci aikin da zaka aikata dan haka ya san zaka yi ya san dama ya halicce ka a duniya ga abin da zaka aikata tun kafin ka aikata kenan baka huta daga karkashin mulkin shi ba amma ka sani cewa kai aikin ka kuma kai ne za a tambaya akan wannan aikin amma kai tsammanin Allah bai sani ba ko kuma bai san ba zaka aikata wannan ita ce aqida da maliki so tabbatar mana da ita kuma mutum ya sani cewa idan ya aikata abu kada ya tsammanin cewa ai ba shi yayi ni yayi ba Allah haka ya tsara mashi zai yi dan haka idan aka kama shi akan abun an zalunce shi ne sai maliki kama mana wannan ayoyi ya nuna mana cewa al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm a wannan rana ta kiyama za a sakanta ma ko tare abin da ta aikata babu zalunci a yau kowa zai ga aikin shi daidai gwargwadon abin da ya aikata babu zancen zalunci kai ka aikata kayan ka zaka kayan ka wannan shine kenan mas'alar da malam ya tattare mana a wuri guda kuma yake so mu fahimta sai yake cewa wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat sai malam yake cewa addu'a ta wanda suke raye wa sadaqatihim da kuma sadaka da suke yi manfa'atun lil amwat tana da amwani ga waɗanda suka rasu nan ahlus sunna wal jama'a sun yi ittifaki akan cewa lalle mamata suna amfanuwa da bayi da al'amuran guda biyu na farko ma tasabbaba ilayhi al-mayt fi hayatihi abinda mamata suke amfana da shi bayan sun mutu na farko abinda shi mamacin ya ma kan shi kafin ya mutu kama kan ka masallaci to kana rasuwa in dai ka tsarkake niyya kai kayanka to kana kwance duk sallar da akai kana da lada a cikinta duk karatun Qur'ani da akai a wannan wuri duk karatun da akai kana da lada a ciki duk aiki da kana alkhairi kana da lada a ciki nabiyu du'aul muslimina wastighfaruhum lahu sai addu'a da musulmai za su ringa yi maka da nema maka kafara was sadaqatu wal hajj da yin sadaka a gare ka wal hajj da kuma a yi maka aikin hajj ala niza fi ma yusul ilayhi min tawabil hajj duk da cewa an dan samu dan jayayya tsakanin wasu malamai akan wannan mas'ala ta hajj akan ladan zuwa zai kai ma amma muhammad bin al-hasan yace indama yusul ilal maut ilal mayyit thawabun nafaqa wal hajj lil hajj shi mamaci yana samun a ladan wannan ayyuka da aka yi ladan kamar bayarwa da aka yi ayi shi mamacin zai samu amma kuma hajjin shi wanda ya aiki hajjin shi ma yana cikin wanda zai samu hajji amma yace inda amatul ulama amma wajen mafi yawan malumai thawabul hajj lil mahjuj anhu idan aka ce wani za a ma hajji to ladan yana da wanda aka ma hajji shine wa sahih wa ikhtalafa fil ibadat al badaniyya amma sun samu ikhtilafi akan ayyuka da ake na jiki misali sallah misali azumi misali karatun alqur'ani mai girma abu hanifa da wasu daga cikin salaf sun tahi akan cewa wannan ma yana zuwa gare shi daga cikin mazahib na a'imma wasu kuma suka tayi daga cikin su akwai malikiyar shafi'iyya suka mai cewa wannan baya zuwa gare shi almuhim dai shi mamaci idan ya rasu yana amfanuwa da abin da ya ma kanshi kafin ya mutu makaranta ce kai ana karatun Qur'ani ana koyarwa kana cikin lada jijiya ce kai kana cikin lada masallaci ne kana cikin lada duk lokacin da aka amfana da wannan abu nabi kuma addu'a da za a ringa maka addu'a da za a ringa maka sai dai ita addu'a mafi yawa kamar yadda muka gani a cikin Al-Qur'ani mai girma ya zo karshen suratul nur me yake cewa rabbika filli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan wali mu'minina wal mu'minat ya Allah gafarta mini ka gafarta ma iyayena sai ya ce kuma da mummunai wali man dakhala baiti mu'minan wali mu'minina wal mu'minat da mummunai mata da mummunai maza wala tajti zalimina illa tabara to kaga wannan addu'a ce ta annabawa suna yi su roƙa ma musulmi baki daya rabbish al hadal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al asnam kaga shi annabi ibrahim sai ma garin baki daya addu'a amma kuma sai ware kanshi da shi da dan shi yace ya Allah ka kiyaye mu daga yima gumaka bauta anan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibn adam idan dan adam ya mutu in qata amaluhu illa min salas ayyukan shi duka zai yanke sai abubuwa guda uku sadaqatul jariya sadaka mai gudana ita ce wanda muka zana a baya awwalun salihun yad'u lahu ko da daga yana nan yana mishi addu'a aw ilmun yantafa'u bihi min ba'dihi ko ya bar wani ilimi ana amfanuwa da shi bayan shi kaga anan fa akhbara annahu innama yantafi'u bima kana tasabbaba fihi fil hayat sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa zai amfani da abin da ya sabbaba shi a lokacin da yake raye wa ma lam yakun tasabbaba fihi fil hayat fa huwa munqati'un anhu wanda ba shi bai yi shi wannan baya ciki anan akwai wata mas'ala da ake yawan tattaunawa shine idan wani ya gina maka masallaci ba danka ba shin ladan zai je zuwa gare ka idan wani ya maka rijiya ba danka ba shin ladan zai je gare ka idan wani ya maka makaranta shin ladan zai je gare ka anan malamai mafi yawa sun tayi akan cewa a'a sai in danka ne maka sai in danka wanda ka aiwa ne maka abinda wani zai yi ya iske ka shine addu'a kama mutum addu'a kowane ne in ka mishi wannan za ta same shi amma kame wani abu masallaci ko makaranta ko wani abu wannan sai wanda ya kasance tilashin ka shine idan ya maka wannan abin zai iske ka duk da cewa suna ganin cewa wannan yana shiga cikin babi na sadaka idan amma mutum babu laifi sai dai kaulin rashi aka ce ka tsaya kai wanda aka ce kai mana kama mutum wanda aka ce kame kame istighfarin ka huta eh kame istighfarin ita ma yana samun ta ita ma zai same ta a ranar tashin kiyama manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yusalli ahadun an ahadin wala yasumu ahadun an ahadin wala yakin yat'am anhu makana kullu yawmin muddan an mai min hiddati sai dai misali mutum ne ba shi da lafiya to kai baka ranga mai sallah yana cikin koma yana kwanci sai kace bari mai sallah ko ya mutu kace shi bari mai bari ranga mai sallah din ne azhar shi ma mai azhar din ne al'asr ranga mai al'asr ko yana kwanci bai iya bai san da kanshi bai ka sabka kan shi ko azumi bai iya ba kace to bari in nayi azumi ranga yin dubul kenan in ramadan ya kare sai in ci gaba mai shi ma mai nashi shi ma duk wannan ba dora maka abin da aka dora maka kawai yana kwanci bai da lafiya kai kuma tilashin shi ne sai ka danka mai ciyarwa akan bacin wannan lokutan da bai yi ba kenan wannan shine abin da ya tabbata wanda ake ma mamaci idan ya rasu kenan mamaci yana amfanuwa da addu'a sosai yana buƙatar addu'a yana buƙatar istighfari manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin idan ya binne dan adam idan ya binne mutum abin da yake cewa astaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al idan ya binne mutum sai yake ku roƙa mishi gafara yanzu kuma ku roƙa mishi Allah tabbatar da shi ya bada amsa saboda a yanzu za a tambaye shi wa inna abubuwa da suka tabbata za a tambaye shi an dinihi wa nabiyihi wa rabbihi a tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka zalika kuma wa ma nabiyuka to wannan amsa bawa bai iya bada ta sai wanda Allah tabbatar da shi akai shi yasa ake roƙon Allah Allah ya gafarta mishi cikin shi kuma Allah ya tabbatar da shi akan ya bada amsar da ta dace a wannan lokaci shi yasa idan an shigo makabarta ake yawan musu addu'a idan an shigo sai ka ji an ce assalamu alaikum ahlad diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiya muna roƙa muku Allah Allah ya ba ku al'afiya muna roƙa ma kanmu da kanku Allah ya ba mu afiya shine Allah mana afuwa baki daya manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana Aisha radiyallahu anha take cewa ta tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam kaifa taqulu idza istaghfarta li ahli al-qubur ya take cewa idan kana roƙa ma mamata gafara sai yake cewa quli assalamu ala ahli diyar من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون قعدت أدى ذاكي رنجي إذن كنجي كتي السلام عليكم أهل الديار أمنت الله تبدأ أقريبك يا أخوة إن دفك ونن جدا لك مؤمني لك مسلمي وما الله سبحانه وتعالى يجقنكم يجقن وإن دسلك باتهم ومنكم والمستأخرين وما دوا إن دسكي دك بازاش زو waina insha Allah bikum lahiqun ko mu ma muna nan tahi zamu iske ku ba gauga kuka yi ba mu ma muna sabawa to wannan dai a takaice su ne dai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana sai mas'ala ta wanda muka yi bayani akan ta akan magana ta hajji manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadisi mai ibn abbas wata mata take cewa ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam take tambaya inna ummi nadarat an tahujja mahaifiyata ta yi alƙawarin za ta yi hajji falam tahujja hatta matat kuma Allah sai ta mutu ba ta yi ba hajji afa ahujja anha shin zan mata hajji sai ke ce ahujji anha ki je ki mata hajji ki je ki mata ara'aiti law kana ala ummiki daidi shin a ganinki inda mahaifiyarki tana da wani bashi a kunti qadiyatuhu shin ke zaki bada ke zaki biya wannan bashin tace kwarai sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mata uqdullah fallahu ahqu bil wafa to ki cika ma Allah ki biya Allah shi ya hida cewa a biya shi. Kenan kaga wannan ya tabbatar cewa ana iya ma wani mamaci haji lasiya ma wanda ya alƙawalin yana so ya yi kuma bai yi ba. Sai ma da ya ce wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awat wa yaqdi al-hajat. Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa addu'a kuma yana biyan buƙatu. Kenan kada ka yanke tsammani kamar yadda yake ta cikin sura Zumar, qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ka ce ma bayi waɗanda suka yi sabo kada su yanke tsammani daga rahman Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah yana gafara zunubai baki ɗaya. Haka ne yake cewa a cikin suratul Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Ubangijinku yana cewa ku roke ni za a amsa muku. Haka ne yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, idan bayina suka tambaye ka akai na ka ce musu ina kusa da su. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ina amsa addu'a bayi idan su roke ni. Kenan kaga wannan meke nuna mana? Allah subhanahu wataala kaumu ne yake jira yana shirye ya amshi addu'o'inmu. Abu Huraira ya rawaito mana Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yas'alullah yaghdab alayhi, dukkan wanda baya roƙon Allah to Allah yana fushi da shi. Kenan kaga shi Allah subhanahu wataala ba kamar dan adam bane ba, idan ka roke shi gobe zai gaji. Shi Allah subhanahu wataala idan baka roke shi ba ma fushi yake da kai. Kenan akan bawa ya mai da hankali ko kullun ya ringa roƙon Allah, shi kanshi roƙon Allah ibada ce. Allah baya gajiya, Allah yana jira zai amsa. Shine wani mawaki yake cewa ar-rabb yaghdab in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdab. Allah subhanahu wataala yana fushi idan ka bar tambaye shi, amma shi dan adam idan kana tambaye shi a lokacin shi ne yake fushi. Ibnu Aqil yake cewa qannadaba Allah ta'ala ila du'a wa fi dhalika ma'ani ahduha al-wujud fa in laysa bi mawjudin la yad'i. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Ibnu Aqil yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bada dama ya halatta mana yanda za mu roke shi. Sai ki ci abu na hurku Allah subhanahu wataala saman meni kullun yana nan, amma bayan shi akwai ranar da ba sa nan. To ka mai da hankali ka roki wanda ya samar da kai kuma kullun yana nan. Ya ce kuma na biyu al-ghaniyyu, Allah subhanahu wataala wadatacce ne, shi wadatacce ne, kai kuma mabuƙaci ne. Dan haka ba a roƙon wanda shi ma mabuƙaci ne, ana roƙon wadatacce ne, shi ne Allah subhanahu wataala. A cikin suratu Muhammad yake cewa ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu li nafsi an nafsi wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara. A cikin suratu Fatir kuma yake cewa ya ayyuhan nasu antum al-fuqara ila Allah, ya ku mutane ku ne talakawa a wajen Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid, Allah kuma wadace ne. Allah subhanahu wataala as-sam'u ne, me ji ne, fa innal asam la yada, saboda shi wanda baya ji ba a roƙe shi. To Allah subhanahu wataala me ji ne, yana jinka, kenan ka roƙe shi. Na hudu kuma yake cewa al-karam, Allah subhanahu wataala me karamci, marwaci ba a roƙe shi. Allah subhanahu wataala yace ya sufatta da sifata ar-rahma, mai rahama ne mai jinkiri, wanda ya kasance baya da tausayi shi ba a roƙon shi. Haka nan Allah subhanahu wataala ya sufanta da sufata al-qudratu, shi mai iko ne akan dukkan komai. Dan haka wanda baya iyawa ba a roƙon shi. To man yaqulu bi tabai ya'lamu anna an-nara la yuqalu laha kafa wa lan najm yuqalu lahu aslih mazaji. Wannan duka karin magana ne ke yi. A takaice me yasa ya kawo wannan siffofin na Allah subhanahu wataala? Ya kasu ne dan kasancewa wanda ya siffanta da wannan siffofi shi ya dace ya ta roƙe shi akan wani. Allah subhanahu wataala saman me ne? Bi ma'ana kullun yana mawjud ne. Nabi Allah subhanahu wata'ala wadatacce ne, Allah subhanahu wata'ala mai ji ne, Allah subhanahu wata'ala mai karamci, Allah subhanahu wata'ala mai jin kai ne, Allah subhanahu wata'ala mai kudura ne akan kome. To wanda yake siffanta da wannan, to kada kai shakka wajen roƙon shi, zai amsa, yana jinka, dama mai karamci ne, kuma shi mai iko ne akan dukkan kome. Dan haka kada ka yi tantar wajen roƙon shi. Daga cikin ladabba da ake so bawa ya rike wajen roƙon Allah, kada ya dinga shakka akan Allah zai amsa ko ba zai amsa ba. Idan za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, ka roƙe shi da yaƙinin cewa zai amsa. Kada ka dinga tsammanin an ya kaza, to in kai haka za a maido maka yanka. Allah baya son haka. Na biyu, Allah subhanahu wa ta'ala yana so idan za ka roƙe shi, ka maida hankalin shi akan shi. Kenan ka duk wani tunaninka, duk wani nazarinka ka maida share, ka maido hankalinka wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ka fuskance shi, ka ga mai buƙatanka, Allah zai amsa. Daga cikin ladabba na addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala yana so ka yabe shi da sunayen shi kyawawa. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen kyawawa, ka roƙe shi da su. Idan ka zo, ka roƙe shi da waɗannan sunayen shi kyawawa, ka yabe shi, tukana ka huɗu buƙatarka. Daga cikin ladabba na addu'a, ana so ka fara da salatin manzo sallallahu alaihi wasallam. Idan ka dan zaka yi addu'a, ka tabbatar ka wa manzo sallallahu alaihi wasallam salati. Idan ka in san samu ne, ka fara da salati, ka riga da salati. Kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kun hallo karihi da wannan, kenan ka sa addu'a ta ka tsakiya, sai salati ne rakata, insha Allah ba Allah zai amsa. Wannan su ne ladabba na addu'a, kuma Allah bai san gaugawa, ka ce yanzu ya Allah ka barkasa. Shi yasa malamai suka karhanta faɗin Allahumma la tad'alna zamban fi maqamina haza. Malamai suka karhanta wannan addu'a, Allahumma la tad'alna fi maqamina haza zamban illa ghafarta. Abin kamar dole kai a wannan zaman namu, kada ka bar komai na zurfa mu yi kagawar ta. Malamai suka ce a kakka yi wannan, ba a son ka yi irin wannan. Sadi ka roƙi Allah ne, ya Allah ka ba ni arziki yanzu. Shi ma ba a san irin kawai ka roƙa Allah ba, ba ka san ba lokacin amsa addu'a. Takan yi Allah zai amsa a yanzu, takan yi Allah zai amsa bayan wani lokaci, takan yi Allah zai amsa wata musiba da same ka, Allah kare maka. Kenan duk suna daga cikin ladabba na addu'a. Akwai kuma lokuta da aka ware wanda su ne ake roƙon Allah a wannan lokuta. Allah subhanahu wa ta'ala baya maido addu'a idan an yi, Allah yana amsa. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi, daga cikin waɗannan lokuta akwai tsakar dare. Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa saman duniya, ya ce ina mai neman gafara in gafarta mashi, ina mai wata buƙata in biya mashi. Kenan ana so kayan lokacin alfijir da keto, ka tashi ka yi sallah, ka yi arwalla, ka yi sallolinka, ka yi azkarinka, in ta kama har karatun Qur'ani, ka daga hannun ka gama Allah buƙatunka, lokacin amsa addu'a ne. Haka nan lokacin da ka tashi daga barci, ka falka, akwai zikirin da ake la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sai ka ce kuma Allahumma ighfirli, ko Allahumma ka kawo ta buƙatar ka dai ka sa. Kana hulkawa kan ka saukar da saman gadonka, ka wadi wannan sai ka wadi buƙatar ka. Shi ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata Allah zai amsa. Haka nan ranar Juma'a bayan la'asar, kamar yadda ya tabbata a cikin mafi yawan hadisai, bayan la'asar kafin rana ta fada, lokaci ne na amsa addu'a. Shi ma bawa lokacin wannan Allah na amsa addu'a shi, bayan sallah biyar da ake yi, shi ma lokaci ne na amsa addu'a. Tsakanin kiran sallah da iqama, lokaci ne na amsa addu'a. Shi ma bawa ginin ya daga hannu, insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa. Bayan lokacin shan ruwa, Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa addu'a. Dukkan lokuta ne na amsa addu'a. Kenan lokutan suna da yawa, takan yi a wani zama mu ƙara kawo sauran. Kenan duk wannan lokuta ne da ya kamata bawa mai da hankali a kai ya ringa roƙon Allah, insha Allahu ta'ala Allah zai amsa. Ya yi alƙawari cewa zai amsa addu'a. Daga cikin abin da ake so bawa ya kiyaye cin haram. Idan yana so addu'o'in shi su ringa amsuwa, idan wannan abu gashi nan shubuha gare shi, ka bar shi. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كودا باقومي كاسيرة تد الدين كرمة تنجك إذن أبينا الشبهة ما برش بري أتي أبنين حرام توميتين حرام وند رأيوش حرام تي يتدى حرام يشاد حرام يرأيو دى حرام تو ونن حديث ياتبدا مزوز الله عليه وسلم يكي تيوا الله يكي تيوا فأنا يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام وملبسه حرام وغزي بالحرام يتي فأنا يستجاب له تيا الله زي أمسا مش وند كزن تي رأيوش دك حرام تي ka ci da haram ka sha da haram ka rayu da haram ya zaka daga hannun Allah kalle ka Allah bai kallon mai irin wannan hali dan haka mutum ya guji cin haram idan yana so addu'a shi tare da su mutum kuma daga cikin abubuwa da suke sawa Allah mushi addu'ar ka guji yawan aikata sabo idan kana yawan aikata sabo kamar kana nisan tantance kanka ne da Allah subhanahu wataala kada kai nisa da rahama Allah kada kai nisa da Allah subhanahu wataala ya kasance kana kusa da shi kana cikin madakirin Allah kathirun muzakirat idan ka ambace Allah a ranka Allah zai ambace ka shi ma a ranka idan ka ambace shi a hili bayin jama'a shi ma zai ambace ka a wurin mutanen da suka yi mutanen da ka ambace shi a wurin su kenan me yake so ce maka anan idan kana ambatan Allah to zai kasance an san ka a fadar Allah subhanahu wataala kamar yadda yazo a wata ruwaya idan bawa yana yawan ambatan Allah idan ya roke shi sai mala'ikai su ce wannan muryar dama mun santa ya Allah a biya mai bukatun shi su taya ka Allah in sha Allah ka idan kuma baka daga cikin wanda suke ambatan Allah kai mai yawan sabo ne karin nisa to idan ka yi ma sai a ce kai wannan muryar sabuwa ce kenan kaga bawa mai ake so da shi ana so ya kasance a kusa da Allah subhanahu wataala kada ya nisa da Allah subhanahu wataala idan yana so addu'o'in shi su ringa amsuwa anan malam ya tabbatar mana da wannan mas'ala ne domin bawa ya maida hankali wajen roƙon Allah subhanahu wataala akan komi ma akan ya tabbata akan addini kuma akan dukkan buƙatun shi kuma akan Allah ya gafarta masa zunuban shi wannan yana ga anan zamu dakata أبنى مكونا دي ألا بام لا دا وانت مكي قسكري الله منا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.